wasu ma kan Fulani kenan yayin da ake kaddamar da sabon shirin tada komatar makiya da gwamnatin Najeriya take kirawo kuma aka so ma kaddamar da shirin a jihar Adamawa daya daga cikin jihohin da suka rungumi wannan sabon shirin na NLTP da yake kaddamar da shirin a gandun kiwo na Gungushi mataimakin shugaban kasa Yemiyu Simbanjo yace manufar wannan shirin da ban yake da shirin ruga da ake mata ce ku ce akai wanda yace an kaddamar da shirin ne da mazimmar magance tashin hankula da ke wakana tsakanin makiya da manoma inda yace kawai yanzu jihohi bakwai ne masu karbun wannan shirin jihohin da suka hada Adamawa Benue Kaduna Plateau Nasarawa Taraba da kuma jihar Zamfara.
The essence of the plan is that it is a collaboration between the federal government, state government, farmers, pastoralists and private investors. In this plan, the state government, the federal government does not and will not take any land from any state or from a state or local government. No state can be forced to participate. I'm pleased to note that Adamawa State has chosen to begin the implementation of the plan, and I must congratulate the governor of the state.
Kuka jawabinsa ne masaukin bakin gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Kuntiri ya yi aminin cewa shirin zai kawo ci gaba ta fannin zaman lafiya, bunƙasa kiwo na zamani da kuma samar da fahimtar juna.
It is not surprising that Adamawa State is showing unprecedented political will and support in words and in deed to the actualization of this noble objective, being itself one of the victims faced of the farmer had a crisis.
Muna godiya da maraba da wannan sabon shiri da aka kaddamar a wannan jiha, kuma gwamnati a shirye take ta tabbatar da dorewarsa domin a samu zaman lafiya da kuma ci gaba, a cewar gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Kuntiri.
I'm aware that the NLTP is a homegrown strategy with the main aim of modernizing the livestock industry to create a conducive ecosystem within gazetted grazing reserves in seven selected states.
Abdulhamid Imam, da ke zama babban sakataren kungiyar Fulani ta tabbatar Fulako a jihar, ya ko bai na fatan su nema kamar haka.
Sabon tsarin da aka kawo muna jiran su, su zo su koya mana, su zo su nuna mana. Mu kan mun gode musu da duk abun da suka kawo mana, don in suka kawo mana sun ga a ƙasan waje zai yi amfani. Tunda suka ga a ƙasan waje zai yi amfani, kuma zai bunƙasa kiwon mu a nan. To mu dai muna roƙo Allah ya sa a kawo mana, mu kuma muna roƙo ƴan uwana su rike wannan abun tsakanin su da Allah mu yi wannan abun don zai mana amfani.
To wai koya makiya da ke ruga suka ji da wannan sabon shirin. Ga mai ta bakin Ibrahim Maya Balo da kuma Adamu Mamman.
Kurun galka hangoro na hangul bo min tai min gidi min tini min tai hangul bo min asata hangul min dura min dura han asabi ya min mangara dura Allah lami da hukku en jonde jan
ni wannan shiri da aka fito da shi muna murna da shi kyakkyawan murna idan wannan abu ya tabbata to abun su zai mana dadi saboda wani ya mutsi da wani tashin hankali duka zai sauki. Ka gani? Yawwa, mun fatan da muke tun dai da abun ya zo na haka ne, to muna fata Allah taimaka mana duka gaba daya.
To sai dai kuma, yayin da muke kaddamar da wannan sabon shirin, wasu su a gabanin al'umman bace ma da kuma bata, a karkashin inuwar babbar kungiyar Peni da Bate, sun kora ba wasu kasidu da ke kira ga gwamnatin ƙasar da kada a yi amfani da irin wannan shiri domin fifita wasu ko kuma kare muradun wasu al'umma, wanda yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya bambanta shirin da shirin roga. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.